A yayin da yake bitar sha'anin tsaro watanni 18 bayan juyin mulkin soja, ministan tsaron Niger General Salifu Modi ya fara da tunatarwa game da halin da ake ciki kafin ranar 26 ga watan Yulin 2023.
Nous étions sous tutelle, nous faisions partie d'un plan.
Yana cewa a wancan lokaci sha'anin tsaro abu ne da aka sakarwa wasu dillalan cikin gida da dillalan kasashen waje, musamman sojan Faransa. Bayan raba gari da dakarun Faransa, wasu kasashen sun zaɓi ficewa daga Niger, inda aka yi rabuwa ta hanyar diplomasiya, inji shi. Sabili kenan 2024 ta kasance shekarar mai da hankali wajen sake fasalta tsarin ayyukan rundunar tsaron ƙasa, tare da samar da ƙarin sojoji da matsakaimi a ayyukan bada horo da samar da kayayyakin yaƙi. Sabbin jami'ai manya da ƙanana kusan 13,000 ne aka ɗauka a bara, abinda ke bada damar girke askarawa 18,000 a kowace rana a faɗin ƙasa.
Nous avons mis en place une stratégie militaire concertée.
Koya masu sharhi ke cewa a game da bayanan ministan, Abbas Mumuni ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Afirka ta Yamma.
Ba su iya karo da sojawa, dole sai dai a labe aikon tambauna ko a san nakiya wadda za a latsa daga nesa saboda ƙarancin mayaka. Don kwanan abu ne da mai iya ba mu dawacce tabbas, kamar yadda minista ya gai an yi aiki kuma ana aikin jina masu jamu.
To sai dai wani mai adawa da gwamnatin mulkin sojan ta Nijar, Siraji Isa, na nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki a yau a wannan fanni.
Saboda yau hakika irin yadda Nijar ta tsunduma cikin rashin tsaro da ma matsaloli da kashe-kashe, yau a ce ministan tsaro da kanshi ya fito ya ce komai lafiya, launi an samu ci gaba, an yi kaza, kaman wani rashin adalci ne ga masu sojawan waɗanda ke bada rayuwar kansu ganin cewa sun kare al'umman Nijar.
Dangane da rundunar haɗin gwiwar da ƙasashen Sahel suka bada sanarwar kafawa a bara, General Salifu Modi ya ce rundunar mai sojoji 5,000 za ta fara aiki nan da 'yan makonnin da ke tafe. A cewarsa, an tanadi motoci da jirage da makaman yaƙi, sannan hafsoshin ƙasashen uku na tattaunawa da juna, kuma tuni suka kammala tsara yadda ayyukan rundunar za su gudana.
La force unifiée qui est pratiquement prête a un effectif de 5,000 hommes.
Sai dai masana na gargaɗi kan buƙatar ɗaukar ƙarin wasu matakan na daban.
Wannan ita rundunar sojan za a iya kafa ta cikin Niger. Na farko, in ana Niger ana iya sanin abin da ke wakana cikin yankin Sahel gaba ɗaya, daga Somalia har Senegal.
Ministan tsaron na jamhuriyar Niger, wanda ya jaddada buƙatar goyon bayan al'umma a yakin da ake gwamzawa da 'yan bindiga da 'yan ta'adda, ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda wasu motocin yakin da ƙasar ta yi oda ke tsare a tashar ruwan Kotonu, kamar yadda wasu ƙasashen yammaci da bai ambaci sunayensu ba suka riƙe jiragen yakin da ƙasar ta yi odarsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.